Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo su da ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya Fara'a Nomad da Lord da kuma Niya. Haka kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'uran kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 16 ga watan Mayu na shekarar 2018. Da fata an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim a ba mu kanun labarai.
To, Afirka ta Kudu ta janye jakadanta daga kasar Isra'ila jiya Talata bayan da sojojin Isra'ila suka kashe 60 daga cikin Palestinawa wanda ke zanga-zanga kan buɗe ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗi jiya Talata cewa kasar Isra'ila ta yi takatsantsan yayin da take mai da martani kan zanga-zangar da Palestinawa ke yi. Sannan Koriya ta Arewa ta soke muhimmiyar tattaunawar da ta shirye yi yau Laraba da Koriya ta Kudu.
To, madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa a Jamhuriyar Nijar, Majalisar Koli ta addinin Islama ta ba da sanarwar ganin watan azumin watan Ramadana har da ma nan California a Amurka.
Har samu ganin wata na Ramadan cikin jihohi kamar haka. An gani shi a wani gari wanda aka ce ma Tombo Kware, garin nan yana cikin jihar Dosu. Haka nan kuma an gani shi wani gari wanda aka ce ma Kabalewa.
A Najeriya kuma jama'ar Ugia a karamar hukumar Toto jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnati ta kawo musu dauki ne.
Rokonmu na farko shine ga shi gwamna namu ne ni jihar Nasarawa ya shiga Ugia. Sojoji suna can Toto yanzu haka, suna Sofio Ugia, wanda ya zamanto da cewa shine inda basoshi suke, ko soja daya babu.
Kuma za mu sake koma Jamhuriyar Nijar din domin jin yadda jami'in siyasa da wasu kungiyoyi suka kulla kawance domin ceto demokradiya a cewar su. Sai sahabu Imam Aliyu da zai shigo da shirinsa na demokradiya yau, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Afirka ta Kudu ta janye jakadanta daga kasar Isra'ila jiya Talata bayan da sojojin Isra'ila suka kashe 60 daga cikin Palestinawa wanda ke zanga-zanga kan daga ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus da ake takaddama a kai. Sashen harkokin cuɗanyar ƙasa da ƙasa da haɗin kai na Afirka ta Kudun ya yi Allah wadai da matakin da sojojin Isra'ila suka ɗauka game da Palestinawa da ke zanga-zanga a Gaza, da cewa waɗanda abin ya ritsa da su na zanga-zangar lumana ne kan takallar da Amurka ta yi ta wajen ƙaddamar da ofishin jakadancinta a birnin Kudus. Wannan tashin hankalin, a cewar wannan ma'aikatar, ya sa Afirka ta Kudu ta gaggauta janye jakadanta daga Tel Aviv, inda aksarin ofishin jakadancin ƙasashe da suke Isra'ila suke. Wannan mataki da ƙasar Afirka ta Kudu ta ɗauka ya daɗaɗa ma wasu mutane su wajen 100 da ke zanga-zanga a jiya Talata a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Johannesburg. Masu zanga-zangar, waɗanda yawancin su ke saye da riguna masu ɗauke da saƙonnin da ke cewa a 'yantar da Falasɗinu, da kuma wanda ke cewa a tsaida manufofin wariya na Isra'ila, sun haɗa ma har da wata 'yar ƙungiyar mutanen da ke kiran kansu Yahudawan Afirka ta Kudu 'yan rajin 'yantar da Falasɗinu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗi jiya Talata cewa ƙasar Isra'ila ta yi takatsantsan yayin da take mai da martani a mummunar ɗauki ba daɗin da ta yi da Falasɗinawa a kan iyakar Gaza. Sannan ta zargi ƙungiyar gugurmaya ta Hamas mai mulkin Gaza da tayar da fitinar. Haley ta yi watsi da alakanta tashin hankalin da ake yi da buɗe ofishin jakadancinta da Amurka ta yi a birnin Kudus ranar Litini. Shi kuwa babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan tattaunawar zaman lafiya a gabas ta tsakiya, Nikolai Medvedev, yayin da yake magana da mambobin kwamitin daga birnin Kudus, ya ce babu dalilin kashe-kashen. ya ce shin wa zai iya furta kalamin da zai iya sanyaya zuciyar matar da aka kashe wada wa zai iya shugabannin kasashen Larabawa ma sun yi Allah wadai da matakin na Amurka ta yadda Prime Minister Lebanon Sa'ad Hariri ya kira matakin tsokana shi ko ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya bayyana litini din da ranar wani babban abu na asha Kasar Saudiya ma ta ce ta yi tarda kakkausar harshe da harbi Palestinawa da Isra'ila ta yi a Gaza sannan ita ma ba ta amince da bude ofishin jakadanci da Amurka ta yi a birnin Quds ba shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi yayin wata ziyara a birnin London cewa canza ma ofishin jakadancin wuri abin takeici ne to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC Koriya ta Arewa ta soke muhimmiyar tattaunawar da ta shirye yi yau Laraba da Koriya ta Kudu sannan ta ce ya rige ga Amurka ta kula da makomar ganawar da za a yi tsakanin shugaba Kim Jong-un da kuma shugaba Donald Trump saboda atisayen haɗin gwiwa na soji tsakanin Koriya ta Kudu da Amurka. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya ce atisayen mai lakabin Max Taunder ba wani abu ne illa koyon dabarun mamaye Koriya ta Arewa da kuma takala. Duk wanda irin ci gaban da aka samu a cutanyar Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Fadar shugaban Amurka ta White House dai bata yi wata kokarin magana ba illa kawai cewa da tayi za a ci gaba da tattaunawa da kawayen Amurka. Yan majalisar dokokin Russia jiya Talata da gagarumin rinjaye suka amince bayan karatu na farko da dokar kakaba takunkumin ramuwar gayya kan Amurka da wasu kasashen yammacin duniya. Saboda wasu takunkuman da Amurka ta kakaba ma wasu manyan kamfanonin Russia da manyan yan kasuwar Russia wani bangare na dokar zai baiwa fadar shugaban kasar Russia ikon kakaba takunkuman ramuwar gayya ta kowace hanya wani sashin dokar kuma ya haramta aiki da takunkuman da Amurka ta kakaba ma Russia ko kuma bayar da wani bayani ko shawara kan yadda za a hukunta wanda bai aiki da takunkuman ba hukuncin kin hulɗar kasuwanci da waɗannan attajiran Russia da kuma kamfanonin da Amurka ta kakaba musu takunkumi zai hada da daurin shekaru hudu. China ta yi daukar nauyin wata sabuwar tattaunawa tsakanin Pakistan da Afghanistan da ita kanta China zuwa ƙarshen wannan watan saboda ta ci gaba da kokarin da take yi a diplomasiyance na sasanta kasashen makwabtan juna. Jakadan China a Pakistan Yao Jiang ya gaya wani taron wakilan gwamnatoci waɗanda ba a yi wato waɗanda ke taron wanda ba a hukumance ba da kuma wasu ƙwararru daga ƙasashen uku a birnin Islamabad jiya Talata cewa tun a shekara ta 2015 China ta fara tunanin yin hakan.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yayin da aka ga wata a nan Amurka a jihar California kuma sauran sassan duniya suke dakon ganin watan a jamhuriyar Niger ma shugaban majalisar koli ta addinin Islama Muhammad Agmen Muhammad Shafiu shi ma ya ce an ga wata a Niger din kuma yau Talata sun fara azumi. Ga bayanin da yayi a cikin rahoton Haruna Mamman Bako.
Majalisar ta Musulunci ta Niger tana shaida ma musulmin Niger cewa an samu ganin wata na Ramadan cikin jihohi kamar haka. An gani shi a wani gari wanda aka ce ma Tombo Kware, garin nan yana cikin jihar Dosu. Haka nan kuma an gani shi wani gari wanda aka ce ma Kabalewa. Kabalewa tana cikin department din Ingimi cikin jihar Difa. Saboda wannan labarai da suka zo mana, inan ya tabbata 16 ga watan Mei wanda ya daidai da farkon watan azumi na shekara ta 2440 ba da kenan ya tabbatar Laraba za a fara azumi a nan Niger
shi ma Prime Minister kasar cewa da Brigitte Rafini ya yi jawabi a madadin hukumomin kasar ta Jamhuriyar Niger game da ganin jinjirin watan azumin Ramadan na bana
mes chers compatriotes comme il est de coutume
kamar yadda kuka sani an ga jinjirin watan azumin Ramadan a waɗansu wurare na wannan kasar kenan al'ummar Jamhuriyar Niger da iyawar Allah mai girma za ta soma azumin Ramadana na wata guda hukumomin kasar da ma hukumar ta koli ta majalisar addini Islama sun kira ga al'ummar musulmi ta Niger da su yi addu'o'i domin samun zaman lafiya kwanciyar hankali da ni'ima a cikin kasar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Niger
a can jihar Nasarawa ko jama'ar Uji ne a cikin karamar hukumar Toto dake jihar Nasarawa suka buƙaci gwamnati ta kawo musu dauki domin gujewa ci gaba da rikicin dake laƙume rayukan jama'ar su ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Al'umman yankin Uja dake karamar hukumar Toto a jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta jiha da su ziyarci yankin don kawo ƙarshen kashe-kashen dake aukuwa tsakanin kabilun Ibira da Basa tun da watan jiya ne al'ummomin yankin na Uja dake waye suka samu kansu a cikin wani rikici da ya fantsamo daga jihar Kogi zuwa jihar Nasarawa inda aka samu asarar rayuka da dama yayin da mutane da dama suka kauracewa matsugunan su A cewar Malam Dan Sabo Friday wanda ke magana da yawun kabilar Basa har yanzu ana kisan mutane kuma babu jami'an tsaro a yankin
Gawakin da mun riga mun ga yanzu 31 akwai wayan su da yawa yanzu nan haka wanda ba mu san inda suke ba Rokon mu na farko shine ga shi gwamna namu ne ni jihar Nasarawa ya shiga Uja sojoji suna tan Toto yanzu haka suna umma asha suna Sofio Uja wanda ya zamanto da cewa shine inda basoshi suke ko soja daya babu muna rokon sa ya kafa komiti wanda zai kumshi basoshi da Ibira aje a nemi sulhu sa'annan wayanda an riga wanda an koko na gidajen su wanda suna kauye su riga sun bar gidaje a neman musu koda camp ne za a yi tukunna wannan ba yaki addini bane duk wanda ya ce wai yaki addini ne kariya ne
sunana Jafar Muhammad mu al'umman Basa na tsamu da sarauta duk inda za a yi ayi hankuri a fa mu sarautar mu so da mu mu samu wanda zai wakilce mu in za a yi wani shawara a jihar
Shi ko gwamnatin jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura yace suna sane da abin da ke faruwa a yankin don haka ma suka tura jami'an tsaro
to rigimar da aka zo aka yi a Kogi kamar wata ɗaya kenan to rigimar ya hudu tsakanin Ibira ne kuma da Basa to sai al'umman kabilan Basa wanda suke gudowa daga Kogi suna shigowa na sa suna tafiya wurin yan uwansu haka kuma wanda na igwar su ma suna tafiya wurin sai wannan ya tada habo ya fama miƙin abin da ya faru tun shekaru kaman 18 baya sai dai abin da ke faruwa sarika nauke ake jin kadan sai ka ji wadansu an sace su ko kuma bayan kwana biyu a cinna ma wani gida wuta ko kuma sassaro ayansu tunda mun fahimci haka mun sa jami'an tsaro suka mamaye kasan baki daya yanda duk wanda aka kama shi da wani kowane irin makami ko da adda ne to sai an tabbatar da bai ma wani rotsi ko kuma ya halaka wani ba in Allah da sati mai zuwa ina nan tafe gurin tafiya wurin in samu al'umman Ibira da Basa duka musu nasiya musu gargadi kuma mu nuna musu irin abubuwan da gwamnati ke yi wurin tabbatar da zaman lafiya na imani da muka haka in Allah ya yarda za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya
gwamnatin jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya
Idan muka sake komawa a Jamhuriyar Niger ko wannan karan wasu jami'an siyasa ne da kungiyoyi suka kulla kawance domin ceto demokradiya inji su ga Sulaiman Barma da karin bayani a cikin wannan rahoton
Declaration de création du Front démocratique et républicain FDR da wannan sanarwar hadin gwiwa ne jam'iyyar hamayya na gungun FDDR da na hadakar fuwa da na yan ba ruwanmu suka jaddada kafa kawancen FDDR wanda ya kunshi jam'iyyar siyasa da kungiyoyin hararren hular cadre de concertation et d'action citoyenne a ci gaba da neman hanyoyin ceto demokradiya daga barazanar da take fuskanta a nan Niger. Malam Aminu Isiya Usa ne a jam'iyyar Model Lumana madigar kawancen adawa na FRDDR.
Yake irin wannan dictature kama ikon kama karabe yi a wace san hada kai dan ƴan ƙasa ne masu bisaya sun ka hadu sun ka kirkiro wannan kawance dan su tacce ci talakawa sai mu hatan gurin da wannan kawance sa Allah cika mishi gurin shi
ba ganin wasu ƴan ƙasa za su ce ai ƴan adawa sun gaza shi yasa suka kira kungiyoyin hararren kula da sauran jama'a su zo su kama
a'a babu zancen gaza cikin Malam Suleiman saboda yaki da masai da taro mutum guda bai yaki ba zan canka za ne ba duk yakin da mun ka taba yi irin wannan lokacin bare mun yi shi kasar karkashin kawance da aka ce ma FRDD shi Muhammadu Isu shine kawance shugaban kawance ina ya sani akwai kaimar hulla akwai ƴan siyasa akwai ƴan sandika mun yi shi da lokacin da tanzai so ta zarce mun yi shi sai FDR Muhammadu Isu cikin shina chef de file de l'opposition kin ba saba abu ne ba
kungiyoyin hararren kular da ke adawa da dokar harajin 2018 waɗanda a baya-bayan nan suka matsawa gwamnatin Niger lamba domin ta soke wasu sabbin harajin da suke zargi da haddasa tsadar rayuwa na kallon wannan sabuwar tafiya ta kawancen FDR tamkar faduwa ce ta zo daidai da zama kamar yadda za a ji daga bakin gamace Muhammadu na Senko Taxi
ya kamata dukkan ƙasa su tashi shi ko kuwa dan mu ceto haƙin ƙasa da haƙin ƴan ƙasa saboda kowa ya san yanzu ba mu cikin demokarasiya
ƴan adawa sun gaza ne kamar karfin su ya kare shi yasa ku ayan faro kula ku zo ku agaza
a'a ba mun zo mu agaza ne an zo ne a gama karhi da karhi dan ai kokowa dan saboda wani na kokowa na haka wani na kokowa na haka ba daidai bane alhali ko buri guda ne ake matsa duka Niger chief ke matsa mai
wannan shine karo na hudu da jam'iyyin adawa ke kafa kawance da zummar kalubalantar gwamnatin PNDS tarayya daga lokacin da shugaba Isu Muhammadu ya dare kan karagar mulkin kasa kawo yau kuma a cewar makardabansa kulla kawance ba zai kawar da su daga mulki ba saboda yadda talakawa ke nuna gamsuwa da aikin ci gaban da gwamnatin Renaissance ta kaddamar sai dai sabon kawancen na cewa a wannan karon sai ya ga abinda ya ture wa buzu na isle mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Niger
to har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe 1 na tsakar dare ne da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba
demokradiya a yau
cikin shirin majalisun tarayyar Najeriya suna aiki da lauyoyi gabanin su dauki mataki abinda zamu duba kenan cikin shirin a yau jama'a sauraron mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya bayan jinkiri na kusan watanni 6 daga karshe sai ta yi yau Laraba majalisar dattijan Najeriya da ta wakile za su amince da kasafin kuɗi na wannan shekara Shugaban kwamitin yada labarai a majalisar dattijan Najeriya Senator Sabi Abdullahi Aliyu shine ya tabbatar mana da haka. Ya azale fin jinkirin kan bangaren zartarwa domin gazawar jami'anta su bayyana kan lokaci domin yi musu bayani kan kasafin kuɗin bara da kuma na bana. Da muka koma kan ayyukan majalisar na tambaye shi ko dakatar da ƴan majalisa da suke yana kan ka'ida.
To kai tambaya ko ana fahimta daidai ne. Lalle tabbas ana fahimta daidai ne. Majalisa ta hukunta kanta da kanta. Wannan kuma ba sabon tsari bane saboda me a kowane tarayya na mutane ko bisa kan sana'a ko zamantakewa dole za a yi maganar da'a kuma a matsayin tabbatar da da'a kundin kasa constitution ta Najeriya dama ta ce mu ne za mu gabatar da al'amarin mu da kanmu amma kada ya sa kare tsabar tsari muke ko a kai ni tambaya bari in gama ba da bayani na to tambayar da kai mini nake baka bayani kuma bisa kundin kasa abinda wannan dokar ta faɗa mu ne zamu tabbatar mu amince ko mu amince da yanda zamu tabbatar da ayyukanmu bisa me bisa tabbatar da cewa ita zaurin majalisa ta tsaya da darajarta ta samu kimanta ba tare da wani yazo ya dauki abubuwa ko yayi abubuwa wanda zai kawo ma ita wannan watan majalisar kaskanci ba to saboda haka wannan magana ne kuma da yake tana kotu an ba da shari'a a bisa bayanin da na samu yau din nan tabbas an gaya mini cewa majalisa ta dauka kara bisa kan abin da aka hukunta
to
amma tunda mu masu bin ka'ida ne kuma masu bin da'a masu ba'a ne muna bin doka bisa abin da lawyoyi suka fada shi wanda aka ce ya koma zai koma har idan sai doka ta faɗi wani abu ta muka saki wannan press release akan haka
wannan kana maganar Umu Agege senator Umu Agege kenan kake magana ko kuma dai kana maganar Aliyu Ndume
a nan magana Aliyu Ndume ai wannan ta riga ta wuce
senator Sabi
ta riga ta wuce
Senator Sabi tambayar da zan maka anan game da shi Umu Agege. Kuna nufin cewa in kun yi abu ba wani ba dole ne kawai sai abin da kuka faɗan nan shine tabbata zai yi aiki mutum ba zai samu sabanin ra'ayi da abin da matsayi da majalisa ta dauka ba?
Ba haka bane. Maganan ba haka yake ba.
To
wannan al'amarin ba haka yake ba.
To
kowanne dan majalisa yana da iki. Ina zuwa mana. Ina zuwa. Kowanne majalisa dan majalisa yana da iki. Ya bayyana ra'ayinsa kuma ba mu taba hana wani ya bayyana ra'ayinsa ba
sai Aliyu Ndume
amma abu ɗaya ne wannan abin da ya kawo haka ana cikin wannan al'amarin ya tashi yayi nadama yace majalisa ta yi hakuri saboda yayi ƙarya a bisa kan majalisa yace kaza kuma ba haka bane tunda yayi ni na san a wannan lokacin majalisa ta amince da bayaninsa kuma aka ce committee da ta je ta yi aiki tunda ta riga ta fara ta gama aikin ta da dawo da shi anar bashi a aje wannan magana da yayi zo wurin majalisa a wurin wannan committee sai yace shi ba zai bayani ba saboda ya kai majalisa kotu kai majalisa kotu din ya kawo dan majalisa suka husata suka ce su dole sai su dauki mataki akan sa ba inda zaka yi ga yanda ake tantance al'amari ba gaba ba kuma ka dauki majalisa ka kai ta kotu abun da ya kawo haka kenan
to honorable
za a hukunta shi
to honorable senator
ya je kotu
eh
ko ba
haka ba eh honorable senator don na kai majalisa kotu wannan sai su ce a sai a dauki mataki a kaina ban gamsu da abin da kuka yi ba na kai ku kotu a tsarin demokradiya
abin da majalisa ta faɗa kenan tsakani da Allah in dai har ta san maganar demokradiya ne ai ba yau ne muke zantar da al'amari wasu su amince wasu suke ba
kuma senator Sabi masana shari'a sun ce matakan da kuka dauka baki dai da kan Aliyu Ndume har zuwa yanzu sun saba wa tsari
yanzu dai akan wannan iya maganar da zan yi kenan akan wannan saboda maganar nan tana kotu
Dr. Sabi menene a fahimtar kalefin shugaban kasa na daukar kuɗi ya sayi jirage wani wace doka shugaban Najeriya ya taka da ya dauki kudade ya sayi jirage kafin daga bisani ya gaya muku
eh to wannan bazan so mu shiga cikin mene ne laifi me ba laifi ba wannan al'amari shugaban kasa ya kawo wasika muna cikin demokradiya ne idan dan adawa ya tashi ya ga cewa wannan laifi ne tambayan shi ne ya zama laifi ai ra'ayi sai fada a ƙarshe abinda majalisa za ta zantar shine zai nuna ko ai laifi ko ba ai laifi ba
to
wannan al'amari ce wanda an gabatar da shi kuma mu ba mu hito da wani magana akan wannan ba illa tsokacin da wasu suka yi wanda yake kuma an ba da wannan magana ma committee ta kawo ta tantance ta gaya mu ga yanda maganar nan take
Dr. Sabi Abdullahi shin kuna da lauyoyi da kuke tuntuba waɗanda suke wa majalisa aiki kafin ku dauki matsayi game da wani al'amari?
Ina son tabbatar maka cewa National Assembly wato bangare ce ta gwamnati kuma akwai legal department saboda doka muke zantarwa muna aiki ne bisa kan dokoki kuma duk abin da muke yi muna da lawyoyi kwararru wanda su ma sun gogu akan aikin lawyer amma ala kulli hali ina son jama'a su sani kowanne lawyer akan kowanne magana yana da irin national ID wanda ta zama wajibi da dole ai aiki da ita shine abin da kotu ta faɗa
eh to abin da ake sa na maka wannan tambaya shine lawyoyi wasu abubuwan da kuke daukan wasu na gani inda lawyoyi in kuma kuna aiki da lawyoyin da bai ma kamata ce kun haka saboda misali abin da zan baka shine maganar kin daukan kudi a sai jiragen nan lawyoyi da muka tuntuba wanda watakila ra'ayin su ne kamar da kace sun lura cewa in muddin ba a zartar da kasafin kudi ba daga wata 1 zuwa wata 6 shugaban kasa na da yanci ya kashe kudi da bai dara kasafin kudin ba raba sannan ya gaya wa majalisa
to ai yanzu da maganar kin da nake gaya maka
eh
har yanzu ma ra'ayi ne mutane ke gabatarwa majalisa bata hito da ra'ayin ta akan wannan ba
a amma da
kuma ina son ka sani
eh
bayani ina zuwa mana bayanin da ke ciki ai akwai bukatan cewa mu ga wannan al'amarin ta shiga cikin kundin 2018 abun fada anan shine a jira mana a gani menene kundin 2018
takunsa Sabi Abdullahi kotu ta yanke hukuncin cewa ku biya Ali Ndume dukkan kudadensa lokacin da aka dakatar da shi kuma ta ce dakatar da shi da aka yi baya bisa ka'ida majalisa ta biya shi kudin sa ko kuma za ta dauka kara kan wannan ma
banda an sa kan wannan saboda ina jin ma yanzu haka kana magana ni ba na Abuja
shin kuma kuna la'akari da cewa idan kuka dakatar da dan majalisa kamar misali kai a matsayin ka in aka dakatar da kai an hana mutanen mazabarka wakilci a majalisa
ni dai ina son tabbatar maka da wani abu daya ni mai da'a ne ni mai biyayya ne ni mai hankali ne kuma mutane na abinda suka yi la'akari da shi kenan suka tura ni majalisa bazan je majalisa in je ina wani fadan da bai da amfani ga mutane na ba abinda zan yi shine abinda suka aiko ni in zo in yi
ina fahimce ka tun kana nufin kai ba su da da'a ba su da biyayya shi yasa suka samu kansu a cikin wannan hali tambaya ta farko kenan ina fahimce ka biyu kuma shin me zaka ce wanda suke cewa kuna aiki tamkar kuna Koriya ta Arewa ne
eh to dama cewa demokradiyya mushi ciki kuma na faɗi ra'ayina wannan ya zama ra'ayina ni bazan tsaya ina tsokaci akan wani ba saboda haka ni ban dauka kuma mu majalisa ba mu bin ka'ida ba duk abin da zamu yi muna iya gurgudun wurin bin ka'ida
masu aro lokaci ya mana halin nasa muna da sauran tambayoyi da muke so mu yi wa Sanata Sabi Abdullahi musamman batun Sufeto Janar yan sandan Najeriya batun dakatar da kasafin kuɗin ma'aikatarsa da kuma Sanata Dino Malayi wannan sai ku bi mu bashin sa zuwa shirye-shiryenmu na gaba idan Allah ya yarda yanzu wa madadin Madina Dauda wacce ta taimaka ga wajen hada mu da Dr. Aliyu Sabi Abdullahi da Chubahiro Diodone da Solomon Abu su kuma waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
to mun zo ga shirinmu na ƙarshe yanzu labarai amma wannan kara ta kaice
to a takaice Afirka ta Kudu ta janye jakadanta daga kasar Isra'ila jiya Talata bayan da sojojin Isra'ila suka kashe 60 daga cikin Palestinawa wanda ke zanga zanga kan bude ofishin jakadancin Amurka a birnin Qudus jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta fadi jiya Talata cewa kasar Isra'ila ta yi takatsantsan yayin da take mai da martani kan zanga zangar da Palestinawa ke yi Koriya ta Arewa ta soke muhimmiyar tattaunawar da ta shirye yi yau Laraba da Koriya ta Kudu. Yan majalisar dokokin kasar Rasha jiya Talata da gagarumin rinjaye suka amince bayan karatu na farko da dokar kakaba takunkumin ramuwar gayya kan Amurka da wasu kasashen yammacin duniya saboda wasu takunkuman da Amurka ta kakaba ma wasu manyan kamfanonin Rasha da manyan yan kasuwar Rasha. China ta yi tayin daukar nauyin wata sabuwar tattaunawa tsakanin Pakistan da Afghanistan da ita kanta China zuwa ƙarshen wannan watan saboda ta ci gaba da kokarin da take yi a diplomasiyance na sasanta kasashen makwabtan juna.
To ma'adalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmati Garba da ya taimaka mu gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da ya bada umarni. Da injiniyan mu Jim ni Lada Ibrahim ke cewa sai da haƙuri mun sake dawo muku da wani sabon shirin.